May I have your attention, please? What to Jimena? See ya, guys.
It's Shen B on the beat. Hey. This is serious.
But the car is a shirin su taskun aza kurma ne ni in banda kuya da yin shawari a rumfa meji eh mun fikowa zafi shugaban sun huta ne shi to ai ruwa ne ni I'm doing well shi yake bukatan ku yashe shi dan ya sa mata wuka a wuya wai dan tace ni but if they can't cope with this reality sura sai film kuma ba asirin da za su samu ko sun caje ni and when I lace a joint be at a city na kantakar a dandalin su nake gabatar da shiri na imbasar didn't die just multiply iri suka wasar a titi rayuwa ta sun ci iri na ta kyabar Ziki na ta bafar, simi na ta tasar In muka ce maka namu ne mutumi na ka bayar Way advance, abinda suke yi wa yidi mana yasar Who you am, lokacin da muke ishiwa ka shayar
Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa, akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Akwai ka kasa
Kaya kasa Sai ka ce kasuwar baza koli Har da extra muka zo dan daza amana gori I'm not your enemy Yan kudu na kira na aboki Kuma dan in yi ta muku gajiya na da sauki I do this to support the cause It's fishy when a donkey aboard a horse For the real, for the deal, for the bill, for the mill Thou shall never underestimate your scoring skills Flushing out cheap boring trills Boy you got a lot to do to get there When you get to the top you sure your altitude remains there Or get higher Cause coming down is not an option When the king is your son chasing off the crown is not a function When it up TJ on ya gaya mung Say na roki ubangiji na dan ya saya mung Now the world is mine Bana maso ataya mung Domin kome da kome yana mung
Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Bata kare ba pa akwai ka kasa Akwai ka kasa Akwai ka kasa
Ina da gayu a Zaria Kaduna da J-Town Bauchi filin daga Abuja the playground Nigeria kasata Son juna gareta Life's hard on the street Amma dan kuna na leka So let it burn and set the turn I'll get it earned I'll leave time of course Good music is never mourned Kar ku musu jaje Tin ina nan a raye Kar ku mun kale Tin yana nan a tare Kar ku mun yare In kuna yaba kame Ganga dangaye Kwana ba bachi headquarter ne Garba yane If the truth is not the choice of the people Yitir wa zabe